To yau ba gwanta mu samu adalci.
Sunana Dr. Fatima Muhammad.
Ba mu labarin kya ta gaisa.
Naji wannan Federal Government College Staff School daga nan nayi Ananai Primary School ina Kano. Daga nan nayi graduating daga primary school sai na tafi secondary school a Salisu Secondary School. Na gama ne ji na study medicine a ABU Zaria.
Kina gamawa kika samu gurbin karatu a jami'a?
Eh, ina gamawa.
Ke biki fuskanci matsalar an yi jam ba a ci ba da sauransu?
A gaskiya ban samu wannan matsalar ba.
Ki ce ke sa'a ce dake?
To, a nan fannin dai gaskiya na yi sa'a.
To dama medicine ne abin da kika so ki yi a rayuwa?
Gaskiya tun ina yarinya shi na so in karanta.
Kuma kina kika samu gurbin karatu?
A cikin ikon Allah ba.
To a ba mu labarin rayuwa a makaranta a matsayinki na mace da take karantar aikin likitanci.
Gaskiya tukunna dai zamu ce gaskiya ba wai it was easy bane ba gaskiya. Dama rayuwa ko komai kana fuskantar matsaloli. Na daya dai bani ba anan Kano ne karatu ba a Zaria ne. Saboda haka daya daga cikin matsalolin da na samu gaskiya sai na ga duda denan Zaria ce ta yi min nisa daga gida. Yawwa dan ni na fi so a ce ina kusa da gida. So that was daya daga cikin matsalolin gaskiya da na samu. To banda nan dai kuma matsalolin karatu dai wahalar karatu dai da sauransu yadda dai normal dai kowa zai yi going through dai in yana karatu to dai su din ne dai.
In aka ce wahala, wace irin wahala?
Wahalar karatu
daga wajen malamai koko darussan ne suka yi tsauri ko menene?
Eh to da wannan dan wannan akwai ba za a ce malaman suna da matsala ba tunda dai gurgudu za su yi kokarin su. To amma dai kuma wurin karatun shi kanshi karatun yana da yawa saboda shi kanshi karatun da zaka yi yana da yawa. To in ka hada wannan da su zuwa lectures sai kaga cewa time din ma da kake da bai ishe ka kai covering abin da kake so ba. To zaka je lectures maybe from safe zuwa kaman wani sa'in har karfe 6. Amma dai zaka dan samu break dai tsakani. Amma misali kaman da safe usually za ku je lectures da yamma ana practicals. To kuma still a tikidin still sai ka samu lokaci kai karatu saboda test da zai zo saboda jarabawa da za ta zo kuma dai irin waɗannan matsalolin gaskiya.
To bayan an kammala ina labarin aiki?
Labarin aiki to dama mu dake namu field din in ka gama zaka yi housemanship.
A ina akai?
So da na gama sai nayi housemanship dina anan asibitin Malam Aminu Kano anan Kano. To da na gama daga nan sai na zo nan asibiti na zo nan clinic din Bayero University anan nayi service. To kuma a cikin ikon Allah da na gama service sai na samu aiki. So kawai sai na zauna anan din har yanzu ina nan.
To ga kin mace kuma dai har yanzu ma ya ake gogar maya da dalibai.
Ga sunan dai gurgurdo dai. Eh to ba wani abu bane ba ai just is just kaman normal duk abin da zakai a rayuwa. Ko ba aiki bane ko a wani fannin rayuwa duk abin da kake yi ma ko wani irin aiki ne zaka fuskanci mutane kala-kala. Ko ba haka ba akwai waɗanda za su zama they are respectful haka su baka girmanka su kuma mutunta ka kuma still akwai waɗanda dai za su zo dai
su akan samu masu taurin kai
akan samu gaskiya
in aka samu ire-iren su ake
hakuri ake yi da su ai ya za a yi.
To akwai akan yawanci likitoci da nurses ba sa jituwa?
Mu dai gaskiya ba mu da need to the best of my knowledge wannan problem din does not exist. Kawai dai yadda dai ko ina za a yi aiki ya danganta ko ina za a yi aiki ya danganta da halin mutalayyan mutanen da suke aiki tare. So it's a personal abu gaskiya. In kai kana da wani hali da zai hana ka jituwa da wani ba wai lallai tsakanin doctors and nurses ba tsakanin kowa ma za a iya samun haka ko a cikin gida ko dan uwanka ne in halin ku ya saba yawa ko kuma mutun na abin da baka so. So it's just the same da kowane irin ko aikin banki zaka yi ko wani irin aiki dai relationship ɗinka da ma'aikata.
An baki daman yin aiki sosai maza ba sa dan tawaye ku?
A gaskiya ba mu da wannan matsalar anan.
To shi irin shawara zaki ba mata musamman matasa?
To shawarar da zan ba su dai shine su yi kokari su karatun nan gaskiya yana da amfani ilimin nan yana da amfani don ko baka yi aiki ba the fact that kai karatun nan kana da certain advantages da kake da shi azumace ko ba haka ba ko baka yi aiki ba ko a gida kake zaune ko tarbiyyar ƴaƴanka yawa zai amfane ka ko a wurin tarbiyyar ƴaƴanka ko a hanyar da zaka bi ka tafi da rayuwarka kuma ka zama nitu kai ma you are current ka san abin da ke faruwa a duniya yadda dai ko ina ka je dai ko ba komai in zuwa wani wuri ya kama ka ka shiga cikin mutane at least zaka iya coping kai ma a tafi tare da kai amma ba wai ka je a ce kai komai ake yi ma baka sani ba komai aka fada baka gane ba problem ne gaskiya
baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria